Them boy in the building. I walk by, yeah, yeah. I swear to God, you let go, yes. So I bet it defines you, that's obvious. Whoever thought you was in dangerous, I said fight for you, girl, I'm serious. The way you smile, kinari, kitani. Kulum, inate, jitani. I love you, kareda, kibaini. Kitamma, so, kiso, kaneni. Babu wata sata kai kikyau kuma haka zasu gamu zasu bar mu ki zama fita mu shakata a gomo they are searching for love su kasu samu ni wani soyayya da muke sakinta ya fi shiga da nake ki kare jika ni dai na jike alkawari na ki zani rike su ma ta soyayya ki sha in ki sha ki bani ki sha ni da ke biyo zumunta baby ya ki so mu huta su ma ta soyayya ki sha Nene buga miki tambare. Baby girl, you know that I like you, baby. You know that I need you, lady. Kasa kibane, jibane ganiye. Kibane so siki mungo sire. Adone yake kalina ganiye. You are the one, baby, kenche gare. So how can it come up? So too tiny. Get them wakanine. Baby girl, ya kamata kigane. Akaki sana jura wea. Kosa ache mini intapia. Shandunia, in the again, in his energy. Let us see, I see.